din shugaba shekara ta dawo kai ku taho mi yau murnar molidin shugaba shekara ta dawo sunanka nassa farko Allahu kai ne mai iko Allahu kai ne mai iko kai ne kai hadarin dake can sama mai ci da ruwa yan sanko kai ku taho mi yau murnar molidin shugaba shekara ta dawo shugaba shekara ta dawo karo salatin ka Allahu ba adadi ga wanda ka baiwa fifiko manzo rasulillahi manzo rasulillahi ranar rahaiwar sa duniya ta yi haske albarka ta sauko kai ku taho mi yau murnar shugaba shekara ta dawo kai ku taho mi yau murnar molidin shugaba shekara ta dawo lale lale marhaba yau dai muka yi molidi gashi ya dawo wace ga musulman duniya musan watan haihuwar manzan Allah mai iko kai ku taho mi yau murnar molidin shugaba shekara ta dawo kai ku taho mi yau murnar molidin shugaba shekara ta dawo awwal ranar litinin an ka haifi da mai girma mu dole ne mi murna ai dole ne mi murna da farin ciki mu soyo kaji ranar molidi suturu mun dunko kai ku taho mi yau murnar molidin shugaba shekara ta dawo shugaba shekara ta dawo taron ga ya kai taro kowa ka gani nan gun ya zo yana shauki ga malamin mu a zaune ga malamin mu a zaune nan ga dalibai ga kuma sha'irai suna ta yabo mun yo gangan ko kai ku taho mi yau murnar molidin shugaba shekara ta dawo kai ku taho mi yau murnar molidin shugaba shekara ta dawo malamin mu na ta bayani dan mu gane girman daraja ta manzo na tare duka masoya mun tare duka masoya muna jin karatu muna jin tarishin annabawan farko kai ku taho mi yau murnar molidin shugaba shekara ta dawo shugaba shekara ta dawo kai ku taho mi yau murnar molidin shugaba shekara ta dawo kai ku taho mi yau murnar molidin shugaba shekara ta dawo kai ku taho miyo murnar ramolidin shugaba shekara ta dawo kai ku taho miyo murnar ramolidin shugaba shekara ta dawo kai ku taho miyo murnar ramolidin shugaba shekara ta dawo.